Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba, 20 ga watan Janairu, ranar tarihi a Amurka da aka rantsar da sabon shugaban kasa Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris. A cikin shirin namu ne yanzu, kamar yadda watakila masu sauraro kuka riga kuka samu labari, za ku ji cewa an rantsar da sabon shugaban kasa a Amurka. Shugaba Joe Biden ya zama shugaban Amurka na 46 a yau Laraba 20 ga watan Janairu shekarar 2021, inda ya rantse ya karbi ragamar kasar. Muna tafi da karin bayani. Sannan za ku ji cewa a Najeriya manyan 'yan siyasa da masu fashin baki sun mayar da martani akan rantsuwar kama aiki da sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden yayi da tasiri ga Afirka da Najeriya baki daya. Bayan haka muna tafi da hira ta musamman da Farfesa Buba na Maiwa da ke Jami'ar Diof, wanda zai ba mu karin haske akan siyasar Amurka, al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani. Za kuma mu leka Ghana don jin ra'ayoyin wasu 'yan kasar akan canjin mulki a Amurka. Amma yanzu bar mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. An rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban kasa Amurka na 46 yau Laraba, wanda ya shafa kusan rabin karni ana damawa da shi a siyasar Washington a bikin da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Dan shekara 78, Biden shi ya zama shugaban kasa mafi yawan shekaru, bayan shafa shekara 36 a matsayin sanata da kuma shekara 8 a matsayin mataimakin shugaban kasa. Ya sha rantsuwar kama aiki na ofishin shugaban kasa, inda ya rantsuwa yin aiki da kundin tsarin mulkin Amurka da kuma kare kasar daga dukkan makiya na cikin gida da waje. Gabanin hakan, an rantsar da Kamala Harris a matsayin mataimakiyar shugaban kasa, wadda tsohuwar 'yan majalisar dattawan Amurka ce daga jihar California, jihar da tafi yawan al'umma a Amurka, inda ta zama mace mafi girman mukami a cikin sama da shekaru 200 a tarihin kasar.
The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile.
A jawabin rantsar da shi, Biden ya ce, an ji bukatun mutane kuma mun saurari bukatun mutane. Mun sake koyar da darasi cewa demokradiyya na da daraja kuma demokradiyya na da rauni. A daidai wannan sa'a, ya ku abokanaina, demokradiyya ta yi nasara.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope.
Ya kara da cewa wannan ita ce ranar Amurka, wannan ita ce ranar demokradiyya, rana ce a cikin tarihi da fatan sabunta da kuma daidaita al'amura. Biden ya sake kuma jaddada cewa a haɗa kai don ci gaba. Donald Trump ya shiga jirgin shugaban kasa na Air Force One a karo na ƙarshe a matsayin shugaban kasa Amurka yau Laraba, inda ya nufi jihar Florida da ke kudancin Amurka a ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara 4. Yayin da yake barin fadar White House yau da safe, Trump ya ce wannan wata girmamawa ce da ba zai manta da ita a rayuwarsa ba. Bayan 'yan gajeriyar tafiya a jirgi mai saukar ungulu zuwa sansanin sojan sama na Joint Base Andrew, an yi masa kasaitaccen bikin bankwana na ƙarshe da faretin sojoji da kuma harba bindiga sau 21, wanda mutane kusan 200 suka halarta. Mun yi shekara 4 masu muhimmanci, mun yi abubuwa da dama, Trump ya faɗa kafin ya tashi a cikin jirgin Air Force One. Ya kuma lissafa abubuwa da ya bayyana da nasarori, ciki har da sake inganta rundunar sojan kasar. Trump ya kuma yi wa gwamnatin da za ta gaje shi fatan samun nasara, ba tare da ya ambaci sunan wanda zai gaje shi ba, Joe Biden. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin Darfur jiya Talata ya ƙaru zuwa 159. Yayin da sama da mutane 200 suka jikkata, bayan da aka shafa sama da kwanaki 3 ana faɗa a tsakanin al'ummomin kabilu daban-daban, a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin Darfur. Wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin Darfur ya soma ne sa'ad da wani ɗan kabilan Masalit na Afirka ya kashe wani ɗan wata kabilan Laraba a ranar Juma'a da ta gabata. Wasu mayakan Laraba dauke da makamai sun shirya har ramuwar gayyawa shegari, inda suka auna sansanin kula da 'yan gudun hijira na Kirandik, inda 'yan kabilan Masalit suke zaune. Tun a lokacin ake samun zarge-zarge da kuma zarge-zargen faɗan kabilanci da ake kaiwa fararen hula. A wani faɗan daban a ranar Litinin, 'yan ƙabilar Fallata na Afirka da kuma 'yan ƙabilar Laraba na Rizget sun gwabza a jihar kudancin Darfur, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 50, wasu da dama sun jikkata, a cewar kamfanin dillancin labarai na Sudan. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somaliya, wanda ya halaka mutane 4. Gidan rediyon Dalson FM ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a Garas Bali, Abdirashid Dubad, yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya Talata. Wasu mutane 6 sun jikkata a fashewar kwanaki 2 bayan da Amurka ta kammala janye sojojinta 700 daga Somaliya, wanda suke taimakawa jami'an tsaron ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci. Janye sojojin daga Somaliya yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba Donald Trump ya yi a hukumance. Amma ba a sani ba ko shugaba Joe Biden zai soke matakin janye sojojin Amurka daga Somaliya bayan da ya zama shugaban Amurka na 46 yau Laraba.
Kai da Muhammad Baballe ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, yau aka rantsar da sabon shugaban ƙasa a Amurka. Shugaba Joe Biden ya zama shugaban Amurka na 46 a yau Laraba 20 ga watan Janairu shekarar 2021, inda ya rantse ya karɓi ragamar ƙasar. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta haɗa mana rahoto akan yadda abubuwa suka gudana a wajen rantsar da sabon shugaban da mataimakiyarsa Kamala Harris.
A wani biki na tarihi da aka yi a yau Laraba, da misalin karfe 11:46 ne aka rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 da Kamala Harris mataimakiyarsa, wadda ta kafa tarihi a matsayin mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa a Amurka. Bikin rantsarwar ya samu halartar tsofaffin shugabannin Amurka kamar George W. Bush da Bill Clinton da Barack Obama, har ma da shugabannin Majalisar Dokokin Ƙasar. Bayan da ya sha rantsuwar kama aiki, a jawabinsa na farko, shugaba Joe Biden ya ce burinsa shine haɗin kan Amurkawa.
I've just taken the sacred oath, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us. On we the people.
Ya ce yanzu na sha rantsuwar kama aiki, irin rantsuwar da George Washington ya fara yi a Amurka. Tarihin Amurka ba ya dogara ne akan wani ba ko wasu, amma akan duka mu, kuma mu jama'a ƙasar da ke neman cikakken haɗin kai. Amurka babbar ƙasa ce, mu mutane ne na gari. Shekaru da dama da suka gabata, a lokutan rashin kwanciyar hankali, lokutan yaƙi ko lokutan zaman lafiya, mun jure, amma muna da sauran aiki a gabanmu. Akwai abubuwa da yawa da ke buƙatar gyara, a farfaɗo da su. Akwai kuma abubuwa da yawa da za a ƙara da su. To kowane abubuwa ne Amurkawa ke fatan gani sabon shugaban ya tunkara a yanzu? Dr. Daniel Sama'ila ɗan Najeriya ne amma mazaunin jihar Maryland ya ce,
abin da nake fata wannan gwamnatin Biden da Kamala Harris shine su kawo zaman lafiya tsakanin kowane mutane a cikin Amerika, saboda gwamnati da ta wuce din ya kawo matsala wanda akwai hayaniya, ba kwanciyar hankali, kuma gwamnati ba sa faɗa gaskiya ma mutane da suke nan akan cewa wannan abubuwan ne ke faruwa. Amma wannan gwamnatin Kamala Harris da Biden, muna addu'a kan cewa zai haɗa kan kowa, kuma mutane za su samu kwanciyar hankali, kuma za su yi mulki wanda mutane su gan cewa duk mutane da suka zo Amerika kowa na so zaman lafiya, kuma kowa na so zaman cigaba.
Tun dai kafin bikin rantsarwar ne, tsohon shugaba Donald Trump ya bar fadar White House zuwa jihar Florida, yayin da wasu Amurkawa ke murna da kafa sabuwar gwamnati a ƙasar, da yawa kuma ba su ji daɗin kayan da Trump ya sha ba. Shin ko waɗanne abubuwa ne Amurkawa za su dinga tunawa da gwamnatin Trump? Ga abin da Dr. Nasiru Danmowa ke cewa.
Kamin 6 ga watan Janairu, wannan hargitsin da aka yi wanda ake ganin shi ya tunzura shi, gaskiya ya yi abubuwa da wanda ke su ya Amurka, musamman masu goyon bayan shi sun ga sun yi kamar lokacin da ya rage harajin nan, tax nan da aka rage, wanda yake ya sa kamfanoni sun yi ta ɗaukan ma'aikata. ke ga mutane sun samu aiki sosai sannan ainihin su masu kuɗin arzikinsu ya bunƙasa sosai da manya-manyan kamfuna domin duk yawancin rage harajin da ake sumi a kaima. So wannan abu ya sa mutane sun ji radiya.
Bayan bikin rantsarwar da shugaba Joe Biden ya sanya hannu a wasu dokokin shugaban ƙasa kuma ana sa ran zai sauya wasu manufofin gwamnatin da ta shuɗe, yanzu dai Amurkawa sun zuba ido su ga abubuwan da wannan sabuwar gwamnatin za ta yi. Maryam Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
An gaishe ki Maryam Dauda da wannan rahoton. To a Najeriya, manyan 'yan siyasa da masu fashin baki sun mayar da martani akan rantsuwar kama aiki da sabon shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi da tasiri ga Afirka da Najeriya baki ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da ƙarin bayani.
A cikin manyan 'yan siyasa da suka bayyana ra'ayinsu a game da irin mulki da kuma sauye-sauyen da ake ganin Najeriya da ma nahiyar Afirka za su amfana da su, akwai tsohon ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalun, wanda ya ce cike yake da murna da annashuwa a rana mai kamar ta yau.
Zaben Joe Biden abinda zai yi shi ne zai dawo da haɗin kan ƙasar yan Amerika, kuma zai dawo da zaman lafiya a duniya. Yau nan bayan da an rantsu da shugaban ƙasar Amerika za a sa hannu akan doka mai cikakken iko na shugaban ƙasa, za a soko da abubuwa da yawa. Fitan da aka yi a cikin yarjejeniyar Iran, Amerika za ta koma. Fitan da aka yi ta maganan canja yanayi wanda aka yi a Paris, Amerika za ta koma. Koreyan Afirka cewa ba za su ji Amerika ba da musulmi za a sauka da shi. Katangan da ake gina a can Mexico gabaki da aikin kenan ya set. Duk inda aka kulla munafunci wanda Trump ya yi ba a rike duniya da ƙarfi da ya amfani da ƙarfi ba sai dai a yi amfani da diplomasiya.
Shi kuwa shugaban tsangayar siyasa da diplomasiya ta ƙasa da ƙasa a jami'ar Baze da ke nan Abuja, Farfesa Usman Muhammad ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
mulkin shugaban Amurka Joe Biden ba za ta bambanta ba da mulkin Obama. Alhamdulillahi za su kalli Afirka su ci gaba da abin da suke yi na tallafi na kuma buɗe bodoji da kuma maraba da baki, kuma sannan za su yi kokari duk yanda za su ci gaba da tallafi na wasu ciwuwuka da ke damun Afirka wanda muka gani a lokacin Obama.
A nashi nazarin, ɗaya cikin shugabannin ƙungiyoyin matasa da ke shiyar Arewa maso gabas kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, Abdulrahman Buba Kwacham, ya nuna farin cikinsa ne da ire-iren alƙawla da sabon shugaban Amurka Joe Biden ya yi da kuma alfanunsu ga Najeriya.
Wataƙila za mu iya sa rai zai taimaka ma irin kasashenmu na Afirka, musamman yaƙi da ta'addanci da kuma yunwa da kuma wannan cutar da yake so ya addabi duniya gaba ɗaya, wanda ina gani a cikin bayanansa ya fi mayar da hankali akan waɗannan abubuwa da kuma tada tattalin arzikin ƙasa na duniya. Wataƙila a harshen zai iya mayar da hankali ya fahimci cewa al'umma suna son shi, duniya suna son sa, zai mayar da hankali akan tattalin arzikin ƙasan duniya da kuma ƙasashe waɗanda suka nuna goyon baya a abun da ya faru a Amerika tare da shi.
ƴan Najeriya na ganin Joe Biden zai fitar da ƙasashen da ke da dangantaka ta ƙudda-ƙudda Amurka daga ƙangin maraici da suka shiga a shekaru huɗu da suka gabata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Madina Dauda da ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro, yanzu kuma ga hira ta musamman da Farfesa Buba na Maiwa da ke Jami'ar Geoff, wanda zai ba mu ƙarin haske akan siyasar Amurka, al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani.
Akan gaskiya zuwan shugaba Trump bisa mulki a Amurka, ni a gani na ma mutanen Amurka babban kuskure ne suka yi, saboda yanayi na dangantaka tsakanin shi da sauran kasashen duniya tun ba kasashen Afirka ba ya zo ya gurɓatar da duka irin abin da ya zamanto sauran shugabanni waɗanda suka wuce kaki shi ya zo shin duk ya zo ya gurɓata waɗannan maganganun da hulɗa da zamantakayya da dangantaka duk da ya zo gurɓata. Bugu da ƙari, gashi nan ma har yana son ya gurɓata demokrasiya a cikin ƙasar Amurka. Yau gashi nan Amurka ta zamanto kamar ma yanayin demokrasiya ta zamanto kamar yadda muke ganin demokrasiya a cikin ƙasashenmu na nan nahiyar Afirka, wato cewa ban yarda ba gashi abu zahiri kuma kawai kai tsaye tsayin daka ka ce kai baka yarda ba. Wannan ina ganin cewa dai bugu da ƙari kuskure ne kan Amurka suka yi, to Allah ya sa wannan kuskuren da suka yi ya zamanto musu darasi, ya zamanto musu karatu ne, gobe kada su maido wani mutum irin shi. Ba nan kadai bane aka yi samu haka Amurkan, a ƙasar Faransa an samu irin haka nan, a ƙasar Italiya a zamanin da suka ɗauki shugaba wannan Berlusconi, shi ma gashi nan ya sa ƙasar Italiya cikin halin ƙaƙani ta yi da ya zamanto har yanzu ba ta samu ba ta sake yunƙurwa kamar yadda aka santa da tana takarawa.
To Professor, menene zaka ce game da waɗanda suke korafin cewa shi shugaba Obama da ya samu kyakkyawan goyon bayan baƙar fata bai tsinana ma ƙasashen Afirka komai ba?
Dangane da shugaba Barack Obama da ya zo iko kuma ya zamanto baƙar fata dai bata gani ba a ƙasa, to wannan yana da ma'ana, wato wani ne idan ya zamanto kamar shi ya mai da huska wajen bakake, to za a zarge shi da cewa da yana kawo wariya, yana kawo bambanci a wajen launi, wato sai a zarge shi tun da ƙan Amurka suka zaɓe shi, sai a zarge shi da cewa da ya yi mai da huska wajen bakake ko kuma da azamnatan Amurka ko kuma bakake da annan nahiyar Afirka. To ina ganin cewa bashi dai ne ya sa masoran ƴan jam'iyyar Democratic da ya zamanto shi da yazo shi bakin fata ne lalle su suka zaɓe shi, to amma bai mai da huska ba kawai wajen ƴan uwan shi baƙaƙe, a'a, to ina ganin cewa bashi ne ya sama sauran shugabanni masu zuwa da ya zamanto su far fata ne, tunda shi lokacin da aka zaɓe shi bai mai da huska wajen ƴan uwan shi ba, kenan su kuma in aka zaɓe su bai kamata ba a ce sun mai da huska wajen ƴan uwansu Turawa ba to far fata. To ina ganin dai bugu da ƙari shi wannan dai bashi ne ya sa musu. A nan cikin kafar watsa labaru ta VOA, a zamanin da aka zaɓi shugaba Obama matsayin shugaban Amurka, da na ga mutane suna ta murna suna jin daɗi suna cewa baƙar fata baƙar fata ɗan Kenya ya zamanto shugaban ƙasar Amurka. A nan wurin sai na gaya mutane na cewa ya ce muku ƴan Amurka ba su zaɓe shi ba don ya je ya bunƙasa wata ƙasa can daban ko ya je bunƙasa wata nahiya can daban tun ba nahiyar Afirka ba. Nace sun zaɓe shi ne dai ya musu aiki, sun ga halaman cewa da shi ya cancanta ya zo ya musu aiki dangane da program na shi, sun zaɓe shi ne don kansu ba su zaɓe shi ba don wani waje. To a yanzu a zo a ce kamar bai taka ma nahiyar Afirka ba, ƴan Afirka ne ya kamata su nemi shugabanni na gari waɗanda ya zamanto za su tausayawa ƙasa, za su tausayawa talakawa, waɗanda ya zamanto idan suka hau karaga iko za su wa jama'a adalci, amma ba kullum ba ya zamanto kana aza ido bisa ga shugabannin wata ƙasa can daban ko da ya zamanto su wannan ƙasashen su ne masu shuni ga hannu. To bai kamata ba a ce mu tsaya kullu yaumin muna aza ido bisa ga shugabannin wasu ƙasashe, a'a, daga nan ne ya kamata mu tankaɗe mu rairaye mu samo shugaban ƙasa nagari wanda ya zamanto in yazo zai yi mana adalci, kuma in yazo za a yi rawa a zo a taka, za a taka rawa a zo a gani. To wannan shi ne ya kamata ƴan nahiyar Afirka mu gane da shi, wani bai zo wa gina gidan wani. ƴan Amurka shugaban ƙasar da duk sun kasa a yi dai musu aiki ne, duk abin da za a yi dai sai dai nemi zaman lafiya a cikin duniya don ya samu shi ƴan ƙasar shi su samu su wadata, shi ne kawai muke fata. Amma kullum mu kawo muna nazari muna dibi Joe Biden ya zo ya za ya koma zuwa gare mu za ya dibe mu da idon rahama, a'a, mu ne da kanmu ya kamata mu tashi mu yi tsayin daka mu nemi shugabanni na gari waɗanda ya zamanto suna da kishin ƙasashen namu, suna da kishin talakawa, suna kuma aiki wanda kamata kamar yadda su Amurkan suka yi suka kai hakan ga.
To shi shugaba Biden da yake ɗaukar rantsuwa yau ɗin nan, menene kuke sa zuciyan za ku gani na canji na zahiri ko dai a nan Amurka ko kuma dangantakar Amurka da sauran ƙasashen duniya musamman nahiyar Afirka?
Yanzu abinda mu muke jira ga sabon shugaban ƙasa Joe Biden shi ne ta cewa da a ƙara ƙarfafa zamantakayya da hulɗa tsakanin Amurka da nahiyar Afirka, tun ba ta fannin tattalin arziki ba, ta fannin kasuwanci da sauransu. wato duk irin bannar da shi Donald Trump ya yi, to shi ne muke so ya kawo gyaran huska bisa ga wannan bannar da Donald Trump ya yi zuwa ga nahiyar Afirka. Tunda Donald Trump mu dai bai barkata mana komai, bai kulla mu komai, ba mu ga komai ba a kasa, sai zage-zage kawai da ya yi ta mu. To wannan irin abin da shi Donald Trump ya kulla ya shimfiɗa a can cikin ƙasar Amurka, har ma sauran Amurka suka fara yarda da irin maganganun shi, su ne muke so yanzu Joe Biden ya warware ta fannin tattalin arziki, ta fannin siyasa kuma ya zamanto ya rinka nuna cewa da shi yana bisa tafarkin demokrasiya. Duk ƙasar da ba ta aiki da demokrasiya kuma inda ba a adalci zuwa da al'umma, to ya kamata a ce wannan kuma ya mai da huska a wajen shi. Ba wanda muke jirawa mun san da wata ƙasa ba ta zuwa gina wata ƙasa, shugaban wata ƙasa baya zuwa gina wata ƙasa, saboda in Amurkawa sun zaɓe shi, to ai sun zaɓe shi ne domin kansu ya zo ya gyara musu rayuwarsu ta yau da kullum, ba ya je ya gyara rayuwar wa'ansu can daban ba. To amma a rinka cikin yanayin hulɗa, a cikin zamantakayya a cikin duniya, ya kamata a ce shi ya rinka cewa bai yarraba muddin ya zamanto kama ana musgunawa talakawa, ko kuma ya zamanto tafarkin demokrasiya ga wanda ya ci zaɓe a kwace a miƙa wani, ko kuma a ce dai ba a tafiyar da iko na gari.
To madalla, Bube na Maiwa kenan a wata hira akan siyasa Amurka da wasu al'amura da suka shafi duniya. Bari mu leƙa Ghana, inda wakilin murya Amurka Ridwan Abbas ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan ƙasar ra'ayoyinsu game da canjin mulki a Amurka.
Sunana Alhaji Ali Alhassan daga Sabon Fadama. To muna fatan duk kurakuren da Trump ya yi, Allah sa wannan Joe Biden ya zo ya gayyata mana su. Allah ya sa kuma ya waiwayi Afirka, tunda Trump bai yi ma Afirka komai, bai kula da Afirka ba. To wannan kuma muna gana dama zai waiwayo mu, to Allah ya sa mu.
Yusuf Ahmed, eska Donald Trump shi ne na komi na Afirka? Wallahi ya bari zumuncin tsakanin Afirka da Amerika ya je kasa kwarai. To amma abayin da muna kyakkyawan zato da shi, in Allah ya ba shi sarauta, gaskiya Afirka za su sami cin gaba. Me son bakake ne bai nuna wani launi fata a game da mutane, shi yasa mun yi imani da za mu ji daɗin Joe Biden.
Sunana Alhaji Ali Abubakar. Wannan mulki dai da Donald Trump ya yi, alhamdulillah ya fara da kyau, amma kuma ƙarshen ba da kyau ba, don bai hankura da hukuncin Allah ba. Inda hankura da hukuncin Allah da sunansa da ya kai matsayin da ina gani za a yi alfahari da shi cewa ya yi mulki da ba taɓa yi ba bayan Obama. Amma kuma shi ya ɓata ruwansa da tsalle wajen neman mulki. Allah ya ba shi mulki, kuma lokaci ya kai da Allah ya ajiye shi, ce shi bai yarda ba, yana ja da Allah. Alhamdulillah, Biden zai ɗau matakin da Obama ya ɗauka, ina gani ma shi ya fi Obama, don mutum ne mai ra'ayi, da kuma wannan Kamala Harris da ya ɗauka ita kuma mai ra'ayi ce wanda take neman ci gaba na duniya. Ba a takura wa duniya ba, ba a nuna kabilanci ba, don kabilanci baya cikin rayuwarta. Don na bincike rayuwarta kakaf, na ga cewa ita ma kanta bakuwa ce ta aka shigo da ita tana karama. To ba yadda za ta yi ta nuna ma wanda ya shigo kabilanci. Insha Allah za a samu zaman lafiya, za a samu yadda ake so. Allah taimake su. Don Amerika ya yi kyau, na gani duniya gaba ɗaya ta yi kyau. Allah ya mana haka.
Sunana Abubakar Jibril. Shi dai Donald Trump, abin da ya sa mutane da dama suke murna, abin da ya cika da shi ba domin komai ba, saboda yadda bai so baki, kuma irin tsanantawa da yake so ko yake yi ma baƙaƙe. To shi ana fatan shi Joe Biden hawan shi kujera, baƙaƙe za su samu ƴancin kansu a Amerika bayan wannan duk wani abubuwa da shi Donald Trump ya sake. Ana fatan hawan Biden na insha Allah abubuwa ya warware.
Sanaji ayyabo. Abin da zan ce ne, Donald Trump da ya kawo mana wahala, wahalan da ya kawo mana bai son baƙaƙe. Kuma kowa ya sani kuma racist ne, kowa bai ya san wannan. Shi yasa saukan shi mu ya mu da dadi. kuma shi sabon mai shigowa Joe Biden muna fata alisa tun da Democrats sun suna duba Africa isa muna expect kuma mu samu na campaign
sunana Maimuna Allah sa ya so baka ke domin Africa dai we are one inde ai gama hankulan Africa shi ma zai ji dadin sarautar shi amma in ya ki ba black spot sarauta dai zai rawa wannan ba shakka
iyakan dan shirin kenan Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla an ga shekar Ridwan Abbas ga takaitattun labarai
Ransar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46 yau Laraba wanda ya shafa kusan rabin karni ana damawa da shi a siyasar Washington a bikin da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka dan shekara 78 Biden shi ya zama shugaban ƙasa mafi yawan shekaru bayan shafa shekara 36 a matsayin sanata da kuma shekara 8 a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Ya sha rantsuwar kama aiki na ofishin shugaban ƙasa inda ya rantsuwa yin aiki da kundin tsarin mulkin Amurka da kuma kare ƙasar daga dukkan makiya na cikin gida da waje. Donald Trump ya shiga jirgin shugaban ƙasa na Air Force One a karo na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa Amurka yau Laraba inda ya nufi jihar Florida da ke kudancin Amurka a ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara 4. Yayin da yake barin fadar White House yau da safe, Trump ya ce wannan wata girmamawa ce da ba zai manta da ita a rayuwarsa ba. Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin Darfur jiya Talata ya ƙaru zuwa 159, yayin da sama da mutane 200 suka jikkata, bayan da aka shafa sama da kwanaki uku ana faɗa a tsakanin al'ummomin ƙabilu daban-daban, a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin Darfur. Wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin Darfur ya soma ne sa'ad da wani ɗan ƙabilar Masalit na Afirka ya kashe wani ɗan wata ƙabilar Laraba a ranar Juma'ar da ta gabata. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia wanda ya halaka mutane 4. Gidan rediyon Dalson FM ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a Garas Bali, Abdirashid Dubad. Yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya Talata. Wasu mutane 6 sun jikkata a fashewar kwanaki 2 bayan da Amurka ta kammala janye sojojinta 700 daga Somalia wanda suke taimakawa jami'an tsaron ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci. Janye sojojin daga Somalia yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba Donald Trump ya yi a hukumance.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Lagos Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu ne yanzu ni ke taku Binti Esiro take muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma assalamu.